Little Prince baby, INS.
Yo, Allah ya bani fans call me. Young stars who answer me. I'm a lali badara wada ngwoma azu. Cause I'm unpredictable ina yung wanda abansi a uzu. You can't touch me. Can I fuck up zaki end up getting zoo. I don't have time for fake rappers cause sin after TikTok mana tuka moto tisuko. Allo do si chicken pick up. Ding 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 dong yo. Ari waking kong gangan tiga no Hollandia but bend down and pick up. Brigade yung pumpu overflowing na ke na huje. Yo old school swag chesa na soko buje. I don't spit anyhow. Say na one ke na drilje. So now back to back na ke basa aiki kamang ganduje. Man no walk, man no walk, man don't broke. Man no walk but kashi na zo mbasu walk. Walk, 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 walk. Aiki, 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 aiki. Dudu, attack a microphone na ke kisa omo. No bother me, I dey fly go babisa. Some cops are, then na regana chinsa. Senku wa ya sen sunana alajika. Na cheza rasa, I got 6 cars, got 6 pass. Go dey say na kubi, inna ma bit inna jina jina. Say dey kusa me ake kiss inna arepe. Sare su kuma inno ke, sabon pinti kuma ni nezan koke. Dugga dey rift inna tada kura en adawa. Sama zo man na duke. Man no walk, man don't broke. Man too funny cause man been busy cracking jokes. No be kush, but I'm dope. Ni nesa kama yungara pass hope. Inna da sensi ni kama sop. Kana taka lona ni kama sop. Man no walk, man no walk, man don't broke. Man don't broke. Man no walk, but kashi na zo mbasu walk. Walk, 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 walk. Aiki, 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 aiki.
Ah, muka che ya large. Munzo ne man aiki ni.
Okay. Bari na saba ku aiki.
Yo, don gote. Zo nan. Ba wai na aiki. A ba sa aiki, gaji ba?
Mun gode ya large.
Yawa.
Muna gode.
Na gode.
Ya Allah,
amma ka san
ba aiki
ai. Ai mu ya Allah, ko sarani ya ba mu ma. A hakan mu ne da godiya. Yawa.